Assalamu alaikum jama'a. Wagar aure daga bakin Adam Ezam. Duk wanda yake neman sa zai iya samun sa a lamba kamar haka. 080 2811 0180. Sai ku zo.
Sabatana yin murna, Hawwa Aliyu na takawa.
tuna gummi tana yin murna
labi
duk wata na yin murna
amira
ita ma na yin murna adiza sule zurmi na murna mai jiddi sani na juyawa binta sani tana takawa salha da madina yin murna husaina dakin gari na murna samira tana takawa rukayya muhammad na juyawa asma'u sahabi na juyawa fati dabla tana takawa umar kaltume na juyawa zara'u ibrahim na takawa yasmin sani kaura na yin murna balkisa ango na takawa jagura gargaje wai na murna
jalo jalo sanin kidana bige na murna
jiga jigan abokai sun zo kun yi daidai jiga jigan kawaye sun zo sun yi casu har ma iyaye duk sun zo na sun yi casu kowa ya zo yana takawa kun ji daidai kuna rawa ku juyi kar ku saurara sar anta amina zarutuna ina anti balara bada maliki ina anti luba suraja waina ina anti murja waikina ina anti balara babarkina ina anti jamila waike kina ina anti wani shinkafina ina anti rabia yana sai nake makina ina eh anti maryam salisuna ina eh anti maryam yayana ina eh anti murja kaduna na ina eh anti sadiya da zagana ina eh anti hafsatu marafana ina eh anti zainabu kekina ina eh anti fatima waitina ina suna murza kidan a saurara
jalo jalo sanin kidana bige
na gida mai kima sanadan albarka taimakon da kake yi muna ta yin san barka min yi kirari kun ka Ali Ibrahim Ajala Ajala ya mai girma gado garba kaura kai ma yau zan gaisar mai gidana na yi jinjina a gare ka na shaida kuma na jiyo a gun angona ya ce wai ka zamo uba a gare sa sannu sannu bella sani ya mai girma mai shaida kai ma kana da halin girma san bai har ruwa
kuyi sanawai
to kuma san dam zan kuyo ranni kin kuna ma gari san bai
har ruwa
iyayen amarya zan ga shi kuma hajiya umma wai ke kina ina hajiya rabi ke ma kina ina hajiya nasara wai shin kuna ina na ga shi ku domin kuna da girma sannan na san kuna da yawan hidima hajiya hawa uke makina ina hajiya salamatu uke makina ina mama abu uke makina ina mama azabe uke makina ina mama erdumu uke makina ina mama umma uke makina ina mama umma take mu na ina ajiya safiya ya duk wata na ina mama hawa wai ke kina ina ya duk wayar sada ke makina ina antinu ba an kawai tana ina mama aisha mafara tana ina gwagwa hafsi ke makina ina gwagwa nana wai ke kina ina mama fatima wai shin tana ina mama rukayya lawal wai tana ina dan bikin kuna ma gari san bai harbuwa sana rike farida sosai inda hali farida rike hasan sosai kai zaman lafiya shine fatan mu kullum muna ta murna Allah ya ba ku zaman lafiya kanan amarya kuna ina sai ku saurara Anas ajala wai shin kana ina ne mommy ajala ke ma kina ina ne baby ajala ke ma kina ina ne gashe ku sannan ina ta girmamawa Saifullah wai shin kana ina ne Umar Khalifa wai kai kana ina ne Dadi kai ma wai kana ina ne Ummi ke ma wai kina ina ne wai ina Fatima wai kina ina ne ina Rukayya ke kina ta murna Aisha ma na ga tana ta murna Khadija ke ma kirin kamarna to ina ba sai kirin kamarna Hibbatullah ke ma kirin kamarna Zainab ke ma sai kirin kamarna Isma'ila kai kirin kamarna Maryam ke ma ki zo kirin kamarna to Shafa'at ke ma kirin kamarna Shamsiyya ke ma kirin kamarna Rabbi Allah wahidin ka raba mu da sharrin duniya Rabbi Allah wahidin ka raba mu da bakin dan adam dan zango ni ne mai yin wake waka ta na rera iya ma burko da ban sha ba sai ruwan minerals ne na dora ke bishi bari da ke bishi bishi ku zauna aure auren sunna shine yau mu muke yi ke ga angwangi Hassanu can na ta murna oh oh everybody oh yo yo oh oh everybody oh yo yo kabo kabo in ko zidara alamu zidara alamu zafani yo ala kone uruku ya rabba na ya kawo dada ala kula da jungun jungu kawo ni ori yallo kaji kidan hausawa yan hausawa sun kito ga kasa dawun 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 ba wata kudi a wurin biki da ana yi da yau mun sani da abba manaja ya haka zayanu sayyid zai haka wani kaura zai haka maniru ss ma zai haka bashar ango ma zai haka Aminu Mafara zai haka Abu Mai Wadama zai haka Abu Wakil zai haka Ibrahim Nasir zai haka Ibrahim Popo zai haka Ibrahim Maraba zai haka Alaki Uma zai haka Nasiru Reporter shi ma zai haka Nasiru Soka zai haka Baba Abu ma zai haka sannan Gasani Mama zai haka Audi Pele zai haka Murtala Gamsu ma zai haka Murtala Sani zai waka Zarif Baban Amir zai haka Zaraddini Bella Mada shi ma din zai yi waka Mai Nasara ma zai haka sannan Hassan ma zai haka Ibrahim Naro zai haka Bello Olu zai haka Anas Ajal ma zai haka Ahmed Tirde ma zai haka Labaran Mai Mota zai haka Abu Baban Anisa ma Bello Dango so ma zai haka Salisu Bello zai haka Habibu Ahmad zai haka Nura Wadama shi ma zai haka Abdulrahman Muhammad zai haka Salisu Zaria zai haka Malam Mahdi ma zai haka Malam Salisu zai haka Suraja Kwalama shi ma zai haka Bashir Nadoke zai haka Shehu Daki Takwas zai haka Shehu Mudi Kaura Bello Maguri wani shi ma zai aka Nasiru Bunu zai aka Shehu Bakula ma ai zai aka Bature dan Isa Usman Audu zai aka Dan Tulluwa ma zai aka Bala Zaria ma zai aka